sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi, ana sauraron shirin Kallabi. Ayau ma abinda muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci da kuma cikakkun labaran duniyar. Yayin da ake shirin bude taron koli kan yanayi na Afrika na farko a wannan makon, rashin tattara bayanai kan yanayi shine ke kan gaba wajen tattaunawar. Bayanai sun nuna cewa yawancin duniya suna fahimta tare da yin aiki da hasashen yanayi na yau da kullum. To amma yawancin mutanen nahiyar Afrika biliyan 1 da miliyan 300 suna rayuwa ne da karancin sanin abin da zai faru. Hakan na iya zama mai hatsarin gaske kuma yana da tsada tare da samun illoli da yawa na barnata biliyoyin dala. Afrika ta fi China da India da Amurka girma idan aka hada su. To amma tana da na'urorin binciken yanayi 37 ne kadai domin bindiddigin yanayi, a cewar wata cibiyar nazarin yanayi ta duniya. Turai tana da cibiyoyin 345, yayin da arewacin Amurka yake da 291. Ukraine ta kakkaɓo jirage 22 daga cikin jirage maras matuƙa 25 samfurin Shahid ƙirar Iran da Rasha ta harba a kudancin yankin Odessa, kamar yadda rundunar sojin Ukraine ta wallafa a shafin Telegram da safiyar yau Lahadi. Yankin na Odessa yana da tashoshin jiragen ruwa da ke da muhimmancin gaske wajen sufurin hatsin Ukraine, biyo bayan rugujewar yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta, wadda ta baiwa Ukraine damar fitar da hatsinta ta jiragen ruwa a tekun Bahar Aswad. Ba kai ga tantance ko harin da Rasha ta kaiwa Ukraine da iya da ki daya daga cikin tashoshin jiragen ruwan ba, haka kuma ya zuwa yanzu babu wani martani daga Rasha. An kama daya daga cikin attajiran Ukraine a jiya Asabar bisa zargin handama da wawure kudade. Bayan mummunan tashin hankalin da ya auku akan titunan birnin Tel Aviv, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Lahadi cewa yana so a ci saƙiyar 'yanci ranin ƙasar Eritrea da suka shiga a cikin ƙazamin faɗan da aka yi ta zubar da jini cikin gaggawa. Prime Minister ya ce ya kuma ba da umarnin wani shiri na kawar da dukkan baƙi 'yan Afirka daga Isra'ila. Ƙazamin faɗa ya ɓarke a jiya Asabar a Tel Aviv tsakanin magoya bayan gwamnatin Eritrea da kuma masu adawa da ita, da kuma shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar ta gabashin Afirka, shugaba Isaias Afwerki. A rangamar da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu ta faru ne a wani taron nuna goyon bayan Eritrea a ofishin jakadancin ƙasar ta Eritrea. Hukumar bada agajin gaggawa ta Isra'ila ta ce akalla mutane 114 ne aka raunata a cikin rikicin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojin saman Iran ta karɓi wani rukunin jiragen saman yaƙi na bada horo na Rasha domin inganta horo da dabarun yaƙi ga sojojin samanta, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran Tasnim ya labarto cewa wasu jiragen yaƙi samfurin Yak 130 su ne suka shiga a ƙasar, inda suka shiga sansanin sojin saman Shahid Babe da ke Isfahan a tsakiyar Iran. Faforoma Francis ya aiki da gaisuwa zuwa ƙasar China a yau Lahadi, inda ya kira 'yan ƙasar a matsayin masu daraja tare da roƙon mabiya 100 Katolika na ƙasar ta China da su kasance Kiristoci na gari kuma 'yan ƙasa na gari, a wani sabon matakin da ya ɗauka kan ƙasar mai bin tsarin gurguzu domin samun sauƙaƙa tsanantawar addini. Francis ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen wani taro da aka yi a babban birnin ƙasar Mongolia, inda ya kira manyan limaman Hong Kong na da da na yanzu da su tsaya a bayansa a yayin da yake jawabi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ina gama secondary, ina second year ina a CAS na yi aure. Kuma gaskiya duk sauran karatun da na yi a gidan miji na yi, na haifi-haifi. Don ita first daughter ɗina da na haifaita na gama IGMB ɗina kafin fara IGMB, some months kafin fara IGMB na haifaita. To haka dai yawanci second born ɗina ma ina part one just before my finals na part one shi ma a ABU na haife shi. Na uku ma haka na gama finals ina part three aka haife shi duk haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifaita.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abu.
Ni lokaci ne dama an fada mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne a kun a tashi wata banga kware sarki ne wage yace duku sawawa dagaciyawa ne mazalura da harshen ka alkali zance ne
alƙawari aka ce cikawa kamar yadda muka alƙawarta yau shirin kallabi ya karɓi bakuncin mace ta farko da aka rantsa matsayin alƙalin alƙalan jihar Kano wanda abokan aikin ta a fannin shari'a da kuma dukkan waɗanda suka santa suka ce za ta cire wa mata kitse a wuta. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Ta mako wata mace ce da ta yi tarihi a arewacin Najeriya wadda ake kyautata zaton za ta shawo kan ƙalubale da mata ke fuskanta a fannin shari'a. Kada kai ku da nisa, waka aka ce a bakin ne ita ta fi daɗi.
Ni ce Justice DJ Abdi Aboki, to ni na je Tilin Wada Primary School na Kano. To gaskiya a lokacin mu shekara yawanci aji bakwai ake fita aje secondary. Ni kuma dai sai kasance mahaifina da ni da yayata muna ni na primary 4 shi na primary 5 aka cire mu aka kai mu secondary school a GGC Mina Niger State kenan. So anan mun kai secondary na gama na zo na shiga nan CAS School of Primary Studies Kano na shekarar yuni IGMB dina na gama in the year 1980 na samu admission at ABU Zaria. Read law. Na karanta law for 3 years at ABU Zaria. Na graduate in the year 1983. Na proceeding to law school. Na samu BLE na. Aka kwali ina to the bar in the year 1984. To sannan sai na dawo Kano. Na yi bautan ƙasa. Na yi abin nan. A nan Bayero University Kano. Na yi lecturing for 1 year. After my youth service. Sai nan Ministry of Justice Kano suka dauke ni as State Council, amma dai ina can dan takaitaccen lokaci saboda watanni dai kawai zance nayi a can. A January 1986 aka appoint ina magistrate with 2 kenan shine starting point dama. Daga nan na rise through the ranks har na kai shi magistrate. Na zama alƙali a magistrate for kusan shekara 20 sai 2006 aka yi appointing ina High Court Judge. Precisely on 11th July 2006 aka rantsar da mu da ni da wasu colleagues ina. To haka dai har sai bana on the 9th of March kenan. Shi kuma Chief George Nakano ya retire on the 8th of March. Shi kuma kashi gari on the 9th of March aka rantsar da ni as acting Chief George Nakano. Kafin kuma ya kai ga Abatuli Tsibo kenan ko on the 7th of August aka rantsar da ni as substantive Chief George Nakano.
Da kika fara karatu lokacin ku na tabbata ba mata da yawa a harkan karatu lokacin da kuka kuma fara aiki shi an fuskanci wata gwagwarmaya ko kuwa sai da aka fara aiki
gaskiya ban ci na fuskanci wata gwagwarmaya ba sanda nake karatu duk da dai cewa ina gama secondary ina sakaniya ina a CAS na yi aure kuma gaskiya duk sauran karatun da nayi a gidan miji nayi ina haifi dan ita first daughter dina da haifaita ina na gama IGMB dina don ne kafin fara IGMB son months kafin fara IGMB na haifaita to haka dai yawanci second born dina ma ina part 1 just before my finals na part 1 shi ma a AB na haife shi na uku ma haka na gama finals ina part 3 aka haife shi duk dai haka dai muka yi karatu muna gidan miji kuma muka ta haifa
a wancan lokaci tunda ba kamar yanzu da akwai ma'aikata da zaka dauka su taimaka maka da yara ba yaya kika yi hada yara renu aure karatu
gaskiya to ni dai inda na same saukin al'amarin saboda ABU nayi kuma a lokaci iyaye na lokacin a zare suke da zama so sai kasance mahaifiyata ita ce ta kula da yara na sanda nake ABU wani sa'an ina campus wani sa'an kuma daga gida ma nake zuwa amma dai ban samu wani matsala ba wajen kula da yara saboda iyayena da ita da sauran yan uwan abokan zamanta dai duk sun taimaka an kula mana da yara har sanda ma je law school lokacin gaskiya ina shayar da yaro na uku na haifa to har da shi ma na tafi Lagos din daga kuma karatun ba zai yi da shi a hannu ba shine nazo na yayi shi na bar shi a gida nan wajen su
to kin yi aiki har shekaru 20 kina harkan shari'an nan wani irin ƙalubale aka fuskanta ko menene abin da kin da kasancewar ki mace na tabbata ba ku da yawa a wannan lokaci har kawo yanzu ma
eh shekara 20 din as magistrate kenan dai to kuma as high court jail shekara na 17 kenan so kusan 37 years kenan dai ina aikin shari'a
to wani irin ƙalubale ne akan hanya shekara 35 ba yau
kalubale akan wai
harkokin mu'amala da mutane harkokin shari'a da sauransu
eh to akwai abin da ba a rasa ba amma gaskiya ni dai bazan ce na fuskanci wani kalubale haka dai da zan ce na damuwa ba sosai saboda gaskiya tun farko ni na nuna cewa ni fa ba wace za a nema a influencing bane decision dinta ko kuma sa ta compromising ko kuma a nemi wani undue favor wanda bai kamata ba ni ne na riga ina da principle ina kuma na tsaya kan haka to saboda haka sai ya kasance ma ko ƴan uwana gaskiya ba wanda yake zuwa tunkare ni ce ko ai ga shari'a kaza ana so ai kaza eh taimako dai da ake yi wanda ya dace a yi to wannan alhamdulillah muna yi in kamar an ga ko akwai delay a case haka a gaban koda ba gabana bane ko gaban wani abokin aiki na ce to da Allah a taimaka idan su masu shari'a suna wahala kai kawo yayiwa sai a ce a taimaka a yi a samu a gama shari'a da wuri kowa ya san matsayinsa duk irin wannan abu da amma ban da wannan gaskiya ni ban samu wani kalubale ba ko daga wajen colleagues mu maza tunda mu gaskiya wannan profession din namu na law inda ake cewa ma kaman wannan magana cewa there is no lady at the bar mu ba ma samu gaskiya wani serious warrior as in ke mace ce ko kai namiji ne
ba mazan ba sa nuna mata wariyar lafiya ko dan to ranar farko da aka tabbatar da ke a matsayin chief judge ta Kano kuma wacce ta farko yaya kika ji
to ni dai gaskiya nace miki wani a ce miki ga ya naji ba saboda dai ni Allah ya gani Allah ne dora ni kan wannan mukami amma ba abu ne da kwata-kwata ba ne tunanin sa ba yawa to ko da yake Allah ya kasance zan yi kuma din da Allah ya tsara wa bawansa rayuwa haka za ta kasance mutum bai isa ya sauya ba eh to ni dai kawai ina godiya ga Allah da dai ya kasance an na samu wannan mukamin duk da dai ba wai ne ma nayi ba ba kuma sarai nayi ba to amma dai ni ba zan ce miki ga wani feeling daban da naji ba saboda ni kawai ana tunanin ai da ma aikin na saba yi na daɗe ina yi. Bambancin kawai da daɗin da nake high court judge da yanzu nake chief judge shine kawai wasu administrative functions suka ƙaru a kaina. To kuma da kuma wasu decisions da za su iya zuwa wanda kai a shugaban wannan abin nan waje dole kai za ka ɗau decisions ɗin nan. To kawai dai shine dai abin bambancin da tsakanin wannan mukami kujera da nawo da kuma da can kafin nawo.
Yanzu nauyi ya ƙaru, yaya ake yi da mai gida duk da dai kusan abu ɗaya ake yi, yaya shin lokacin da ake samu a gida ya yi ƙarai dole zai ragu?
Gaskiya.
Yaya ake haɗawa biyu?
Gaskiya. Dama can mu as high court judges mun san wahalan wannan aiki, a gama da kotu daga office a je gida tafi da fas gida weekends ba dare ba rana haka dai. The rulings da judgment an san da wannan. To amma yanzu in gaskiya lokaci ya yi karanci sosai don kusan yanzu sai ka kai kusan na kai magariba. Don har akwai sanin gida yake korafi yake cewa to fake ki na kaiwa magariban da nace to kan zai zan yi aikin nan kuma in ya kamata ai dole ne a bada wannan lokacin. So amma ni tunani na saboda ban jima da hawa ba kuma saboda akwai abubuwa da suka dan taru da kamata in fahimta to na san dai with time dai zan yi allocating ko part-time iya adjusting time ina da zan samu enough time for irin iyali na da kuma dai aikin.
Wani irin akwai matsalo yanzu a matsayinki na chief judge, wani irin gyara zaki kawo ko wani irin sirri zaki kawo a harkar shari'a da dama mutane suka yi korafin ana samun jinkiri wajen yanke hukunci akwai cunkoso na gidajen prisoner sannan kuma akwai wasu laifukan da ake yi za ki ga idan an yanke hukunci ba za a jima ba mutum zai sake fitowa ya sake yi wani irin gyara za ki kawo na duk waɗannan a kawo ƙarshensu.
To gaskiya yanzu yake mun sami abin nan sabon doka na wanda ake cewa administration of criminal justice law na Kano state 2019 dai coming into effect amma dai yanzu ma ake disturbing abin sosai ake so abin nan a tafiyar da implementing provisions din saboda a lot of them akwai innovations da dama a ciki wanda ma da can ba haka yake abubuwan su kasance ba to mun san cewa in dai aka implementing provisions din to its fullest za a samu canji sosai. To a game da delay musamman a game da delay na da cases cewa kuma gaskiya mu wannan abu ne da ya shafi farni da yawa ba farnin mu high court kawai mu alkali kawai ba saboda idan shi kansa kara shari'a ai wani ne zai shigo da karar nan kuma shi akwai in ma na criminal offense ne akwai defense counsel da zai tsaya kuma akan zai kare shi ba shi wanda ake tuhuma da laifi yancin sa kamar ne doka ta ba shi wannan damar. To so tare a yanayin da kowane farni ya tafiyar da aikinsa ana suna yake zama factors su fita wannan delay din. Amma mu yanzu a ni yanzu a matsayina na shugaban wannan waje muna plan ina shine akwai matakai da yawa da za mu dauka da can ba a dauke su ba da zai kawo sauƙin wannan matsaloli da ake samu na delay na cases da kuma na rashin yanke hukunci da wuri musamman game da magistratorinmu. To insha Allah kamar yadda na yi bayani a lokacin da na appearing gaban ƴan majalisa ne suka nije confirmation hearing ina shi Mr. Mudi akwai plans mu in abin nan da kuma muna nema muna fata za mu gabatar da su nan ba da daɗewa kuma insha Allah za a samu canji game da kuma cinkoson prison ɗin da ma tun hawa na yanzu na je prison visit biyu duk da dai muna akwai buƙata mu koma saboda akwai gaskiya sun kawo mana list na prisonerin da yawa da suke hannu kuma irin cases ɗinsu sun ɗan jima haka ba yanke musu hukunci ba. To akan wannan ma yanzu muna haɗa kai da gwiwa da Ministry of Justice da suke gabatar da ƙarar da kuma 'yan police da suke investigation su ma mu tabbatar kowane ya aikin san da ya kamata wanda majin aka samu hakan to lalle kan za a samu wannan congestion na prison ɗin za a samu sauƙin su sosai.
A cikin shari'o'i zan koma baya duk da yanzu ba abin da ke gina ba a cikin matsaloli da aka fi samu social issues da ake ta samu a kan wani ne fi cikin fitowa ƙwarya?
gaskiya abin da mu amfani da mu na shari'a laifukan kwatan waya da ake inna ya zama kafin dai wannan gwamnatin ta hau gaskiya abin ya zama kawai na ya zama ma abin tsoro zance saboda kusan an san area sun wanda kawai dama ba dama ma a bi su niyan ma ta yi to wannan ina cikin abubuwan da gaskiya mu yana da mu kwarai da gaske to amma alhamdulillah da hawan wannan sabon gwamnati su ma kansu sun dauki mataki shi kan sabon commissioner police zai shigo shi ma kansa ya tsaya tsayin daka kan wannan issue din kuma an fara samun sauki kwarai da gaske amma kuma banda shi akwai kuma issue na fyaɗe na ƙananan yara wannan mun rasa inda za mu yi tackling wannan saboda gaskiya an jima ana da wannan matsalan a Kano mu sai ka ga yawanci kamar su ƴan kudu kesu na fyaɗe ba ƙananan yara haka ya shafa ba amma nan na Arewa musamman Kano ƙananan yara yan shekara 3 4 5 wasu ma ba su iya ma iya bayani ba an su lokoti ba da shi to wannan gaskiya abu ne da yake damu mu kwarai da gaske to kuma dai cikin ikon Allah akwai sanda national house assembly na Kano kanta ta gyara dokar abin nan laifin na wannan rape din aka kara abin nan karfafa hukuncin da ya kamata a yanke wa da aka samu da wannan laifin to kuma muna ta aiki dai da wannan dokar kuma dai alama dai kamar akwai sauki amma fa har yanzu akwai wannan
kenan ma yace wa kila hukuncin da ake yanke musu ne bai yi zafin da zai tsoratar da mutane har su daina waɗannan laifuka ba musamman su masu yin fyaɗe
to ne ina ga kamar dai ba hukuncin bane saboda kin ga hukuncin an shi zaka daure mutum life kuma in fa ita dokar da ta gyara ma ita ainihin dokar fyaɗe din ta bada mafi karancin hukuncin da za a iya yankewa idan an samu mutum da wannan laifin shine shekara 14 to kuma gaskiya ni a gani na dai ba mutum dai kuma shedani ne za a ce ya riga ka lokacin da irin ba za a iya samun gyara a gare shi ba yawwa a ce akwai mutum gidan yari shekara 14 ya fito kuma a ce bai learning lesson ɗinsa ba to ai ka gani abu ne kuma za a ce wani abu daban
to matsalolin masu satar waya su wani irin hukunci tun da dai abin ya ta kai suna kisa ko su karɓi waya ko su kashe mutum wata ran masu su karɓi waya kuma su kashe mutum wani irin hukunci za a yi musu yanzu in an kama su nan domin a tabbatar an kawo ƙarshen matsala
dama laifin ai either ko robbery ne ko armed robbery to kuma dama hukunci na nan a dokan abin nan ƙasa penal code mu kuma mu matakin da aka dauka shine so an kawo su ba za a dinga ba da su beli ba yawancin su ba da su beli ba kuma idan haka aka yanke musu hukunci aka same su laifi aka kawo shaida ko ƙarin shaida akan su to za mu za a dinga enforcing applying the full abin nan penalty na wannan laifin tunda yawanci ka ce ka kamar hukunci da ake wa aka doka ta tsara yanke laifuka kala-kala za a iya ba da wani lokaci a ce ga to ba za a iya yanke mutum hukunci da ya kasa da shekaru kaza ba ko kuma da ya wuce shekaru kaza ba wani yawanci irin wani life imprisonment ne idan kuma akwai ma kisa a ciki to dama ya koma culpable homicide ko kuma shi armed robbery din kansa ai akwai wanda yake is punishable with death idan ya resulting in death to the victim din nasa mu dai a ganin mu ma matakin ma da su ka gaskiya ƴan sanda suka dauka ana kama su sosai yanzu da kuma mu kanmu kuma da cewa ba za a dinga ba da su beli ba to muna ga kamar gaskiya zai taimaka samu sauƙin wannan
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa rantsar da alkali Dije Aboki a matsayin alkalin alkalan jihar Kano ya dauki hankali ba na al'ummar jihar Kano kadai ba amma mata a ciki da wajen jihar da suka hada da barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata a jihar Kano wadda ta ce duk da yake alkali Dije Aboki za ta fuskanci kalubale tana da yakinin cewa za ta ba mara dakunya
gaskiya inda akwai kalubale bai wuce kayayyakin aikin ba saboda kamar yanzu misali in baka bangare guda daya kamar lauyoyin ma'aikatar shari'a na jihar Kano wanda ka'idar doka su za su gudanar su za su wakilci kwamishina a dukkanin wani shari'a ta laifi to zaka ga cewa ba su da kayan aiki an je kota ana ta jiran lauyan gwamnati idan ka zo ka samu lauyan sai kaga lauyan gwamnati shi kadan yana da kisa sama da 150 ba motar da za ta kai su ba su da takaddun aiki ba su didda bana son a rubakin su in ci musu albasa ko kuma in yi shishige abinda amma mu da muke misali kaman a bangaren kariya ko a bangaren san wani zubin shari'a ta zamu ga cewa suna da nakasu da yawa wanda kuma a kafofi da yawa mun fito mun yi wannan kuka musamman ga shi sabon kwamishinan shari'a ya kalla ana buƙatar ma'aikata da yawa a ma'aikatar shari'a ana buƙatar kayan aiki a ma'aikatar shari'a ana buƙatar gine-gine sababbi a kotuna musamman yanzu idan ka je kotunan mu na majistra akwai kotun da guda ɗaya ce amma alƙalai uku ne suke zama in wannan ya tashi wannan ya zauna in wannan ya tashi wannan ya zauna aka ga su kansu manya-manyan kotunan da muke da su a jihar Kano ya kamata a ce standard din su wato menene standard kaman izanin su a ce ya fi haka banda wannan kayayyakin aikin shi ma anan gaskiya babu shi yasa wannan autonomy din ya zama na wajibi idan ba shi aka samu aka gyara ba gaskiya za a ci gaba da fuskantar kalubale kuma idan ka duba kamar yanda nake ga maka wajen gudanar wannan rukunai biyar ne su kansu zaka ga lauyan kariya ya je kotu lauyan mai gabatarwa ya je kotu alƙali ya zo kotu amma ba a kawo wanda ko babu mota ko babu mai ko babu ma'aikatan da za a kawo wanda ake tuma
to barista Amina mun sha ganin ana samun tsayayyen mutane suna wani mataki da zara an soya musu matsayi sai su sake ko dai bisa dalilai na siyasa ko kuma waɗansu dalilai la'akari da gwamnatocinmu da kuma 'yan siyasar mu misali ba ki ganin wannan tsayin dukkan nan da aka san ita alƙali da ji aboki da ita ba za ta sa mata zaman doya da manja da bangaren zartarwa ba
gaskiya a daɗe ana yi sai gaskiya ita ta daɗe ne an santa akan wannan ai mutum abin da ya daɗe yana yi kaman ya zama jinin jikinsa tsakani da Allah wannan halinta ne kowa ya sani duk inda aka santa an san tsayayya ce da kakiya akan ba da kalar misali da ake gani na kutse na bangaren zartarwa da rashin girmama dokokin kotu da rashin abubuwa ana zatan kyautata zatan 100% idan lokacin ta ne saboda kowa ya santa tana da constitutional powers ɗinta da constitutional duties ɗinta da constitutional protection ɗinta
to gaskiya muna sa ran cewa insha Allah za a samu ci gaba a lokacin ta bayan kuma ta tafi wannan ci gaban da ta dasa za ta musu jijiyar da duk wanda zai biyo bayan ta insha Allah zai dora akai su muna kyautata zancen cewar kamar fara aikin ta ko kuma nadin da aka yi mata a matsayin na alsabuwa alƙalin alƙalai ta jihar Kano kamar wata kofa ce da za a bude wanda muna sa ran wannan kofar din ta bude to za a samu dodar din tafiya ta ci gaba ba tare da an samu koma baya ba insha Allah
abin da ya sauƙake nan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wata kallabin muna ƙara taya alƙalin alƙalai Dije aboki murna da kuma yi mata fata alheri godiya ta musamman ga rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kori da wakilinmu Baraka Bashir a birnin Kano sai kuma abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai aka kasance da mu da karfe 6 na safen gobe Litinin inda za mu kawo muku wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da yake na kawo shirye-shiryen na yau da Julie Lewis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.